wasan da aka buga na gasar cin kofin English Football League na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wasan kusan da na kusa da na karshe kwata final. Aje kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta doke kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth da kwallo 2-1. Manchester United ko ta sha kashi ne a hannun Bristol City da kwallo 2-1, inda aka fitar da jadawalin wasan gaba wasan kusa da na karshe semi final wanda za a yi shi ranar Litinin 8 ga watan Janairu na shekara 2018. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za su haɗu da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Manchester City a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Bristol City. A can kasar Spain kuwa bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 17 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Getafe ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas da kwallo 2-0, sai kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad ta doke Sevilla kwallo 3-1. A yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Eibar da kungiyar kwallon kafa ta Girona da misalin karfe 7:30 na dare a gogon Najeriya. Alaris ko suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Malaga ne da misalin karfe 9:30 na dare a gogon Najeriya. Nijar kamar da kasar Chari idan muka leka can kasar Faransa bangaren Ligue 1 na kasar na shekara 2017 zuwa 2018 inda ake wasannin mako na 19. A jiya an fafata wasanni kamar haka. Kungiyar kwallon kafa ta Monaco ta samu nasara akan Rennes da kwallo 2-1. PSG ta doke Caen da kwallo 3-1. Kungiyar kwallon kafa ta Olympique Marseille ta samu nasara akan Troyes da kwallo 3-1. Sai kungiyar kwallon kafa ta Toulouse ta sha kashi a hannun Lyon da kwallo 2-1. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Lille sun sulhu ta 1-1 ne tsakanin su da Nantes. Sai Mens a gida ta doke Strasbourg da kwallo 3-0. Wigan ta doke kungiyar kwallon kafa ta Saint-Etienne da kwallo 2-1. Sai kungiyar kwallon kafa ta Amiens ta sha kashi a hannun Nantes da kwallo 1-0. Girondins a gida ta sha kashi a hannun Montpellier da kwallo 2-0. Sai kungiyar kwallon kafa ta Angers ta samu nasara akan Dijon da kwallo 2-1. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta PSG take jan ragaman teburin da maki 50. Monaco tana mataki na 2 da maki 41. Sai kungiyar kwallon kafa ta Lyon take mataki na 3 da maki 41. A bangaren labaran kungiyar kwallon kafa ta Swansea City ta salami mai horar da ƴan wasan ta Paul Clement ɗan shekara 45 da haihuwa. Clement ya kama aiki ne a shekara ta 2016 a watan Janairu zuwa na 2017, inda ya fidda kungiyar ta Swansea daga shiga gasar ƙasa da na Premier, wato relegation da za su tafi, inda suka yi kokari ya kammala a mataki na 15 a wannan shekara ta 2016. A yanzu haka kuwa kungiyar kwallon kafa ta kasa taɓuka wani abin kirki, don a yanzu haka a gasar Premier League na ƙasar England tana mataki na 20 ne a ƙasan teburi da maki 12 a wasanni 18 da tauga. Shi ko tsohon ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal mai suna Thomas Roziski ɗan shekara 37 da haihuwa ya bayyana aje ta kalmar lerarsa ne. Ya fara wasanninsa a shekara ta 1986 a lokacin yana matashi. Roziski ya fafata a manyan kungiyoyin kwallon kafa da dama, kamar irin su kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal, wanda ya zo a shekara ta 2006 zuwa 2016 ya shafe shekaru 10 a kungiyar. Ya samu nasarar ɗaukan kofin FA Cup na kalubale na kasar England a tsawon shekara 10 da ya yi a kungiyar ta Arsenal. Ya fafata wasanni guda 372 a kungiyoyi daban-daban da ya buga, ya samu nasarar jefa kwallaye 48. A can ƙasarsa kuwa ya fafata wasanni guda 105 ne, inda ya samu nasarar jefa kwallaye 23. Daidai ana ganin ɗan wasan dama yana fama da jingice-jingice shi yake sanadin barinsa wasanni tun yana Arsenal. Idan muka tsallaka bangaren cinikayyar ƴan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta sa fam miliyan 132 domin sayan ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool mai suna Felix Coutinho a watan Janairu mai kamawa da zaran an bude hada-hadan ƴan wasan kwallon kafa ta duniya. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana zawarcin Ross Barkley ɗan shekara 22 da kungiyar kwallon kafa ta Everton da ɗan wasan Monaco mai suna Thomas Lemar ita ma a wannan shekara. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da Liverpool sun jera sahu dai wajen neman ɗan wasan tsakiya da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Dani Ceballos ɗan shekara 23 da haihuwa. Valencia ta amince za ta biya fam miliyan 32 ga kungiyar kwallon kafa ta PSG kan sayan ɗan wasan ta na gefe mai suna Goncalo Guedes, wanda yake wata kungiya a can kasar Spain a mazaunin aro. Sai dai Arsenal da Manchester United sun nuna sha'awarsu na ganin sun ɗauki wasan. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace da takwarar ta West Bromwich da West Ham sun jera su hude wajen neman mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, Sam Johnstone, wanda yanzu haka yake kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa a mazaunin aro daga karshe kungiyar kwallon kafa ta Napoli. Tana kokarin sayan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United mai suna Mathew Darmian na shekara 28 da haihuwa a watan Janairu ne, sai dai kungiyar ta Manchester United ta ce ita ma tana yunkurin samo wani canjin sa kafin ta rabu da shi. Iya abin da ya sauka kenan daga labarin wasannin namu na yau. Huta lafiya.